on a constaté quand même les mairies.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallar ruwa assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, daya ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya na kan binciken zargin satar yara biyar da ake tuhumar wata mata 'yar sanda ASP Kulu. Sansanin Minamawu a Kamaruhu mai dauke da 'yan gudun hijira 77 galibi 'yan Najeriya da Boko Haram ta raba da muhallansu na fuskantar matsalolin rashin abubuwan more rayuwa. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba na Sulemmanu Barma, wanda a yau shirin zai duba yunkurin wani dan majalisar dokoki a kasar Ghana na ganin mahukuntan kasar sun dauki matakan ware wasu wato mutane warewa mutane masu fama da kasa wani kaso na musamman na sha'anin samar da ayyukan yi ga jama'a a matsayin su na 'yan kasa daidai da kowa. Amma kafin nan ga Sarfilu da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kudus, yayin da ake ci gaba da tattauna a birnin Alkahira domin warware takaddamar neman tsawaita wato tsagaita wuta a yakin da Isra'ila ke da mayakan Hamas a Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken ya jaddada cewa Hamas ce ke kan hanyar tsagaita wuta. Yanzu yanzu dai mayakan sun ki amincewa da shirin dakatarwa na wasu 'yan makonni a yakin da aka kwashi kusan watanni 7 ana gubzawa tare da gazawar kungiyar Hamas na kubatar da mutanen da take tsare da su domin sakin Falastina da Isra'ila ke tsare da su. Sai dai ko da Blinken ya zargi Hamas da rashin sasantawa, Mila ya ce babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya shaida wa Netanyahu cewa har yanzu Amurka na adawa da kiran da shugaban Isra'ila yayi na kai hari ta kasa a garin Rafa da ke kudancin Gaza, inda Isra'ila ta ce tana shirin fatattakar wasu bataliyoyi guda hudu na mayakan Hamas. A ɗaya ɓangaren kuma, rikici ya ɓarke da sanyin safiyar yau Laraba a wani sansanin masu zanga-zangar goyon bayan Falastinu a jami'ar California da ke birnin Los Angeles, yayin da a birnin New York 'yan sanda suka dakatar da wata zanga-zangar goyon bayan Falastinu a jami'ar Columbia, inda masu zanga-zangar suka mamaye wani ginin harabar jami'ar. A jami'ar UCLA, masu zanga-zangar adawa da Isra'ila sun yi ta jefa tarkace tare da kokarin tarwatsa shingayen da kungiyar masu goyon bayan Falastinu suka fa da ke neman janye jami'ar mu'amala da jami'ar da Isra'ila. Jami'an jami'ar sun bayyana zanga-zangar tasu a matsayin haramtacciya kuma ta saba wa manufofin makarantar. Da farko dai an samu nasarar warware masu zanga-zangar da masu adawa da masu zanga-zangar a yammacin jiya Talata. Sai dai lamarin ya rikide zuwa tashin hankali da sanyin safiyar yau, yayin da masu adawa da zanga-zangar suka rika harba abin wasan wuta tare da kutsawa shingen sansanin harba wasu abubuwa kan masu zanga-zangar. To, labarin duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, 'yan sandan Turkiyya sun kama mutane 210 a zanga-zangar ranar Mayu a Istanbul, inji ministan harkokin cikin gida Ali Yerlikaya. Masu fafutuka sun fito kan titina a ranar 1 ga watan Mayu don yin kira da a inganta yanayin aiki da kuma kare haƙoƙin ma'aikata. An kuma nuna ra'ayin goyon bayan Falastinu. Yerlikaya ya ce masu zanga-zangar sun ƙi sauraron gargaɗi kuma sun yi yunƙurin tafiya dandalin Taksim na tsakiyar birnin Istanbul tare da kaiwa 'yan sanda hari. Gwamnati ta fitar da dokar hana bukukuwa ranar ma'aikata ta duniya a yankin. Shugaba Tayyip Recep Erdogan ya faɗa a jajibiyar ranar Mayun cewa ba za a ba wa masu zanga-zangar damar yin zanga-zanga a dandalin Taksim ba, wanda 'yan sanda suka killace. Fiye da shugabannin ayyukan haƙar ma'adanai 18 ne ke halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Geneva a wannan mako, suna gargaɗin haɗarin da ke cikin ci gaba da haifarwa na mabumai da nakiyoyin da ba su tashi ba a ƙasashen da ke fama da rikici a duniya. Babban abin da taron ya mai da hankali shi ne yaƙin Gaza, wanda hukumar kula da ayyukan haƙar ma'adanai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ANMAS ta ce ya haifar da gurɓacewar muhallai daga mabumai a wani matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba a Gaza. Hukumar ta kwashi sama da shekaru 10 tana aiki a Gaza, tana aikin rage barazanar fashewar ababen fashewa ga fararen hula da damar isar da kayan agaji cikin aminci. Daga ƙarshe yau Laraba, an kwashe masu yawon buɗe ido ta jirgin sama daga yankin Masai Mara na ƙasar Kenya, bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye otal da ɗakunan kwana da sansanoni sama da 10, yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da mamaye ƙasar. Gidajen masu yawon buɗe ido sun nutse bayan da wani kogi da ke cikin Masai Mara ya fashe a safiyar Laraba. Wurin a kudu maso yammacin Kenya, sanannen wurin yawon buɗe ido ne saboda yana ɗauke da wato hijirar daji na shekara-shekara daga Santagera a Tanzania. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta ce ta ceto mutane 36 da jiragen sama da kuma wasu 25 ta ƙasa. Gwamnatin ƙaramar hukumar Narok ta ce ta turi jirage masu saukar ungulu guda 2 domin kai ɗaukin gaggawa a yankin da ke da fa'ida. Mutane 170 ne suka mutu a faɗin ƙasar Kenya tun tsakiyar watan Maris damuna ta fara, lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa, zaftarewar ƙasa da lalata ababen more rayuwa. Ma'aikatar nazarin halittu ta yi gargaɗin cewa ana sa ran ƙarin ruwan sama a wannan makon.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla, bari mu leƙa babin rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan Najeriya na kan binciken zargin satar yara guda 5 da ake tuhumar wata mace 'yar sanda wato da ake kira ASP Kulu da wata Elizabeth da hannu a ciki. Yaran masu ƙananan shekaru ciki har da jinjira wadda bata wuce 'yan makonni da haihuwa ba. An sace su ne daga Sokoto, Kana suka aka kai su babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kafin dubun waɗanda ake tuhuman ta cika. Ga dai Muhammad Nasiru da ƙarin bayani.
An kama ASP Kulu da kuma Elizabeth a Abuja bayan da fasinjojin da suka shiga mota daga Sokoto suka kyankyasawa jami'an tsaro cewa suna tuhumar matan 2. Abba dan baba wanda yana cikin motar daga Sokoto zuwa Abuja ya ce ASP Kulu ta je tashar mota ta biya kuɗin fasinjoji 3, ta ce za a ɗauki sauran 2 a kan hanya, kuma da aka je ƙasarawa sai aka ɗauki waɗannan ƙananan yaran su 5 da Elizabeth.
Kuma daga cikin yaran akwai yarinya jinjira wacce ba za ta wuce sati 2 ba, wacce a lokacin take ta faman kuka amma ba za a iya fidda mama a share da ita ba, sai dai a bata madara. To wannan abun ne ya janyo hankalin wannan matan da suke kusa da su har suka gane cewa akwai matsala a tsakaninsu da yaran. Yanayin mu'amalar su bata nuna cewa su iyayensu ba ne, har suka fara sharing information mutanen da suke kusa da su har abin ya zo guna aka sanar da ni, wanda na yi ƙoƙarin sanar da jami'an tsaro wato 'yan sanda, kuma suka kawo agajin gaggawa.
Comrade Nura Mukhtar Kanya, mataimakin jami'in gudanarwa na gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Abuja, ya ce suna samun labarin ne suka garzaya a taji ofis na 'yan sanda da ke DAD inda aka tsare matan 2.
Muna zuwa division DPO muka ce gashi aka kawo mana su, muka gani daga nan ya sauri ya transfer case aka kai shi can police command. To shi ne muka yi tabi har matakin muka je muka yi publicity da muka yi da abin da ya dace, wanda za mu sanar da jama'a maka da mai yiwuwa iyayen waɗannan yaran da suna cikin kewarsu in suka samu labari hankalinsu zai kwanta, kuma za su zo in Allah da za a zo da yaran, sai kowa ya zo ya duba yaransa, in kuma da saura ma in Allah da muna sa ran da kokarinku da kokarin abokan aikinmu na Sokoto, ku yi iya kokarin da za ku yi a tabbatar da an gano su kuma an tabbatar da su waye masu laifin a cikin wannan.
Shi kuwa jami'in gudanarwa na gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Sokoto, Siraju Madawaki, ya ce sun karɓi batun daga reshen su na Abuja kuma suna kan bibiyar batun a Sokoto da yake tuni an kawo waɗanda ake tuhumar.
To a halin da ake cike da yanzu mutanen suna Sokoto, kuma jami'anmu na Humara Network Sokoto suna nan siyar da office a halin yanzu domin bibiyar case din kamar da aka fara shi a Abuja. A ƙarshe mu abinda muke so a adalci tabbata ga wanda anka ga an wa rashin adalci a kai. Idan wannan matar kuma ake zargin ta sa su tayi da su, to a mutunta hukuncin da ya dace a matsayinta na jami'ar tsaro kuma sashen hakkar haƙƙin yara a cikin wannan division ta 'yan sanda da ke Abuja.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta ASP Ahmad Rufai ta ce dama batun ne take jira a turo daga Abuja, kuma yanzu da yake ya iso za ta dora daga inda aka tsaya.
Insha Allah, ai yanzu za a fara, insha Allah kun ci za a ci gaba, za mu fara kam tun da yanzu a mai yato za mu fara insha Allah, wata ba a keep you updated insha Allah.
Wannan lamarin da yana ci gaba da kasancewa babban abin mamaki ga jama'a, musamman duba da samun hannu na jami'ar 'yan sanda a ciki, abin da ya sa wasu ke ganin yana da kyau a sa ido sosai domin ganin yadda lamarin zai kaya. Batun satar yara daga wani yanki zuwa wani a Najeriya ya jima yana ciwa jama'a tuwo a ƙwarya, domin an sha samun irin waɗannan matsalolin kamar wanda jami'an DSS suka mayar da yara guda hudu da aka sace daga jihohin Sokoto da Kebbi zuwa kudancin Najeriya a watan Janairun shekara ta 2022. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Sansanin Minawawu na kasar Kamaru mai dauke da yan gudun hijira 77,000 galibi 'yan Najeriya da rikicin Boko Haram ya raba su da mahallansu na fuskantar matsalolin abubuwan more rayuwa da rashin abinci da kiwon lafiya da ilimi. Sansanin ya kwashe lokaci mai tsawo baya samun tallafin gudanar da waɗannan ayyukan. Ga dai wakilinmu Muhammad Rabiu da ƙarin bayani a wannan rahoto.
An gina shi ne a shekarar 2013 mai tazarar kilomita 70 daga kan iyakar Najeriya. Sansanin Minawawo na karɓan bakoncin waɗanda rikicin 'yan Boko Haram ya shafa. Ba a tsara sansanin na zaman dindindin ba. Shede bayan shekaru 10 da suka wuce, sansanin na nan kamar yadda yake. Ƙari daban-daban da aka gudanar bai sanja komai ba. Malam Ibrahim, ma'aikacin hukumar jin kai, ya ce
mutane ne suna cikin wahala, don yau mutum ne rabu da yake ya rabu da abinsa ya gudu da ya fito ya zo waje haka kan shi wannan kam din Minawawo. Dama akwai mutane da yanzu kuma gashi an karu. An karu wanda suke nan dama an rage abinan taimako. Taimako su goyin je bayar da fon in duka din da muka sani yau su CIA su UNICEF su IMC su wai da suke taimakan doya zaman babu. Suna taimakon ya ragu da gaske don kowa ya gaji. Fada kuma yawa duniya. To abin da yake dai yanzu abin da muke so kam, to maganar ruwa dai yau ya zama na kusa shine farko. To dama a jahar ne ko sani bayan haka dai kiran shafaman climatic ya da kona ko menene. To bral Allah wallahi wannan dole ne sha'an nemi inda za yi.
Kamar dai a bara da aka samu kwararan 'yan gudun hijira a wannan shekarar ma dole ne sansanin ya sauki sabbin 'yan gudun hijira har 5,000 a cikin watanni masu zuwa. Wannan kwararan ya ninka sau 10 fiye da yanda aka saba gani bisa al'ada. 'Yan gudun hijiran sun fito ne kai tsaye daga Najeriya, wasunsu sun riga sun kasance a ƙasar Kamaru suna gudanar da aikinsu ba tare da tallafin hukumar jin ƙai ba. Malam Kabe yana mai cewa
daga wannan yankin akwai irin matsalolin da muke gamuwa da shi, irin matsalar samun filin noma. An wa iya samun babu espacing da za mu samu mai noma. Haka idan muka fita waje neman abin da za mu samu mu da buruyen kanmu da shi ba mu samu sabili da matsalan da muke da shi na community.
Ko da yake bukatun sansanin sun karu, kudaden magance su ba su biyo ba. Mafi muni ma shine raguwansu, yanayi da ya jawo karancin abinci a sansanin Minawawo. Tun watan Disamba wasu 'yan gudun hijiran ba su samu tallafi ba, abin da ya sa wasu daga cikinsu barin wajen. Malama Hadiza tana mai cewa
muna da matsaloli da yawa maganan abinci dai mun samu ta watan Mars mun samu abinci kadan muna da matsala kamar maganan filin kwanciya da rashin ruwa ma to babban matsalan da muke fuskanta shine abin nan maganan yaran mu filin karatu ba rubuta su ba mai da su makaranta ba maganan karatun su shine ma ke ci mana to a kuriya wani abin da yafi damu mu kenan maganan karatun yara matsaloli ka akwai su da yawa amma dai muna so dai maganan yaran nan a taimaka mana a kula mana da yara su samu su karatu
ya kasance a cikin yanki da ba kyau a ra'ayin kwararre sansanin na fuskantan wasu karanci kamar na rashin ruwa rashin isasshen filin noma a kusa da shi don ambaton kadan daga cikin matsalolin Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru
a gaida Muhammad Rabiu da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan Allah samu dace yanzu ko karfe 4 ne da minti 49 na yamma a nan Washington DC yanzu kuma ga Sulaiman Barma da shirin mu na gaba.
Nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A kasar Ghana, wani dan majalisar dokoki ya shiga yunkurin ganin mahukuntan kasar sun dauki matakan warewa mutanen da ke da nakasa wani kason musamman a sha'anin samar da aikin yi ga jama'a a matsayin su na masu yanci kamar kowane dan kasa.
Abu ne mai kyau da an majalisar Ghana sun pass wanga bill da zama doka zai taimaka ga masu fama mana su kasa cikin kasan Ghana sosai da kafafa musu gwiwa.
To amma kafin nan za mu sauka Najeriya domin dora wa daga inda muka tsaya a makon jiya a tantaunawar da ta hada wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da Lurwanu Ibrahim, wani gurgu da ya fice a harkar dinkin tufafin maza na gargajiya da na zamani.
Kalubalen da muke fuskanta shine idan mun taso muna son abu ba a cika san a far mu samu damar da zamu wannan abun ba, sakamakon wannan lalura da muke da shi ana tunanin tamkar ba za mu iya ba, ka gani? Wanda kuma idan aka bamu dama muka yi, gaskiyar magana mun mafi masu kafan yin abun da kyau. Wannan shine. Sannan kaga kaman gurin koyan aiki, tsakanin inda nake koyan aiki da gidanmu akwai tafiya sosai. Dan a lokacin ban mantawa duk da shekarun da yawa ina jin a moto ana dauka na 20 naira ne,
naira 20.
Kullum lokacin daga bakin ruwa zuwa kasuwan bacci haka ake dauka na.
So yanzu ya kai nawa?
Yanzu naira 100 ne gaskiya, wasu ma har 150. Kalubalen da na fuskanta a wannan lokacin tun tasowa na, gaskiya ni mutum ne wanda da wuya inje in ce wani ya bani wani abu, saboda ina ganin idan naje na ce wani ya bani wani abu ko da dan uwana ne, sai in ga kaman na kaskantar da kaina ne a gurin shi. To na sha tashi gaskiyar magana, in ban samu kuɗi na tafiya ba, to sai dai lallaba in tafiya kafa.
Tun daga bakin ruwa?
Tun daga bakin ruwa ina zuwa har kasuwan bacci a kafa. Ban mantawa lokacin ina secondary school, idan na tashi Islamiya karfe 11, to karfe 11 nan ina zuwa gida, kaya kawai zan canza, in sa kayan boko in tafi shago. Idan naje shagon nan ban wuce awa daya karfe 12:30 na yi, zan kama hanya in tafi makarantar boko. Kuma tsakanina da makarantar ma ya fi nisa ma daga shagon mu akan tafiyan da nake daga gida zuwa shagon mu. Kuma a haka zan zo shago a kafa in dan yi zaman nan na awa daya, sannan in kama hanya in tafi makaranta a kafa.
To a shagon da ka dan fara nuna ba a dan baka kudin mota?
Duk randa akwai aka samu alhamdulillah ana bani, randa babu kuma ina hakuri gaskiya.
Ware kaso na musamman na daga cikin alƙawarin da gwamnatoci suka dauka a ƙarƙashin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kunshe da haƙoƙin na kasassu, sai dai zartar da abin a aikace ya faskara. Idris Abdullahi Bako na bindigin wannan fafutuka.
Masu fama da larurar na ƙasa a duniya na fuskantar wariya, musamman a ƙasashe masu tasowa irin Ghana, inda babu wani tanadi da gwamnati ta yi na dakile rashin aikin yi ga masu fama da na ƙasa. Kaɗan kuma da ke da aikin yi na fuskantar matsaloli na ababen more rayuwa, kamar rashin yanayi mai kyau wanda yake za su motsa cikin sauki a wurin aiki. Alal misali yanda za su hau bene. Waɗanda kuma suke da aikin hannu suna fuskantar matsalar tallafin jari da ƙwarin gwiwa daga gwamnati. Hakan yasa mafi yawancin su suke ƙarewa kan titi suna bara. Waɗannan da wasu dalilai suka ingiza ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Madina a yankin Greater Accra, wato Francis Xavier Sosu, ya nemi a bashi goyon baya ga wani ƙudurin doka wanda ya mika ga majalisar ƙasa. Wannan doka zai taimaka wajen tabbatar da samar da aikin yi na kashi 5% ga duk masu fama da na ƙasa a ma'aikatun gwamnati da masu zaman kansu a ƙasar Ghana. Kafin dai in je ga baƙina waɗanda yake masu fama da na ƙasa ne, bari mu je ga shi Honorable Francis Xavier Sosu don ya ɗan bayyana mana kaɗan daga cikin ababen da ƙudurin ya ƙunsa.
There are some six components. The first one is a clause that introduced the 5% employment with persons of disability. And then there is a second clause that deals with the duty to employ a person with disability.
Yace akwai abubuwa guda shida a gudun. Na farko wani sashi ne wanda ya gabatar da kashi 5 cikin 100 na samun aiki ga masu fama da larurar na kasa. Sannan akwai sashi da za a tilastawa masu na kasa yin aiki, kuma akwai sashi da ya haramta duk wani kamfani ko gungu da ke ingiza yin bara a kan titi. Kamar yanzu yanda dokar mu ta hana bara, amma sai ya kasance cewa gudanar da barace-barace a kan titi su ne wanda yake masu fama da ɗan ƙasa suke yi. Kuma haka muka sa wannan sashi a cikin ƙudurin, wanda idan an zartar da ƙudurin ta zama doka, ba za a samu masu fama da na ƙasa a kan titi suna bara ba, domin an samar musu hanyar samun aiki. Haka kuma akwai sashi a cikin ƙudurin wanda yake za a ci tarar duk wani mai ɗaukar ma'aikata wanda ya ƙi ɗaukar wani domin yana fama da na ƙasa. Shugaban cibiyar samarwa masu fama da na ƙasa aikin yi, Alexander Kojotete, ya yi na'am da wannan ƙuduri.
Generally, we think that the bill has very important aspects of employment for persons with disabilities, having a mandatory minimum of 5% quota for employment for persons with disabilities in the public and the private sector, and also having an obligation to employ persons with disabilities, and finally to ensure that disabled people are also working, so that those who are begging on the streets will be discouraged from begging. So we think that the
gwamnati da masu zaman kansu su dauki masu fama da nakasa akalla kashi 5 cikin 100 na ma'aikatansu. Abu ne mai kyau da in majalisar Ghana sun pass wanga bill ya zama doka, zai taimaka ma masu fama mana su kasa cikin kasan Ghana sosai, zai karfafa musu gwiwa.
Masu sauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullahi Bako da Isa Lawal Ikara a Kaduna da waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To a takaice, Baba, yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kudus, a yayin da ake cigaba da tattaunawa a birnin Alkahira domin ruwaya takaddamin neman tsagaita wuta a yakin da Isra'ila ke da mayakan Hamas a Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken ya jaddada cewa Hamas ce ke kan hanyar tsagaita wuta. Yanzu dai mayakan sun ki amincewa da shirin dakatarwa na wasu 'yan makonni a yakin da aka kwashe kusan watanni 7 ana gubzawa, tare da gazawar kungiyar Hamas na kubutar da mutanen da ke tsare da su domin sakin Falastina da Isra'ila ke tsare da su. A ɗaya bangaren kuma, rikici ya ɓarke da sanyin safiyar yau Laraba a wani sansanin masu zanga-zangar goyon bayan Falastinu a jami'ar California da ke birnin Los Angeles, yayin da birnin New York 'yan sanda suka dakatar da wata zanga-zangar goyon bayan Falastinu a jami'ar Columbia, inda masu zanga-zangar suka mamaye a wani gini na harabar jami'ar. A jami'ar UCLA, masu zanga-zangar adawa da Isra'ila sun yi ta jefa tarkace tare da kokarin tarwatsa shingayen da kungiyar masu goyon bayan Palestine ta kafa, da ke neman ba a janye jami'ar, wato a janye mu'amalar jami'ar da Isra'ila. Jami'an jami'ar sun bayyana zanga-zangar tasu a matsayin harantacciya, kuma sun ta saba manufofin makarantar a cewar su. Yau Laraba, 'yan sandan Turkiya sun kama mutane 210 a zanga-zangar ranar Mayu a Istanbul, inji ministan harkokin cikin gida. Masu fafutuka sun fito kan titina a ranar 1 ga watan Mayu don yin kira da a inganta yanayin aiki da kuma kare haƙoƙin ma'aikata da kuma nuna ra'ayin bayan Falastinu.
Masararo da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umurni, da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Patrick. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.